الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 14 ga watan Sha'ban shekara ta 1439 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 30 ga watan hudu shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Sheikhul Imam Al-Hafiz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata tare da cewa muna da fadakarwa guda daya dangane da wani azumi da wasu malamai suke yaya tashi na cewa nisfun min sha'ban na in watan sha'ban ya raba tsakiya to akwai wani azumi da suke ba da fadularsa wanda ake kiran shi da Hausa gimshiki wannan azumi kwata-kwata baya da asali daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata ibada ta musamman wadda aka shar'anta mana game da cewa Sha'ban in ya raba tsakiya cewa ga wata ibada azumi ko wata sallah ko wata addu'a ta daban wannan kwata-kwata bai zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan azumi hadisi ne na ƙarya aka kirkira aka jingina ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda hadisan suna cikin irin littafin da ake kiransa da suna Nuzhatul Majalis irin su Durratun Nasihi su Ihya'u Ulumuddin su Qurratul Uyun irin su Raudul Faiq Ar-Raudul Faiq su Bada'i'uz Zuhur da irin su Tanbihul Ghafili wanda daman da tattafai ne wanda malamai sun hazzara ɗalibai cewa a nisanci irin waɗannan littattafai saboda an lauce su da hadisai waɗanda suke na ƙarya shine ma wai suke ba da fagalar cewa duk wanda yayi wannan azumi yayi buɗe baki da naman zaguwa idan bai samu ba yayi da kwam wannan kwata-kwata baya da asali daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da wasu nafilfili da suke badawa a wannan yini na cewa tsakanin magarba da isha mutum zai yi nafila raka'a hudu wanda an bada hasurorin da za a karanta da wata addu'a ta musamman wannan kwata-kwata bai zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka sai dai in mutum zai azumci ayyamul bayt 13 14 15 to wannan zai azumta amma da sunan azumi na wannan nisfu min sha'ban to wannan kwata-kwata baya halatta domin ƙari ne a cikin addini na'am
karin bayani game da ziyarta makamanta ta kafin
to daman mun yi tambaya mun yi bayani a darasi da ya gabata game da cewa ziyarar makabarta ko da ba ta musulmi ba ce ana iya ziyarta kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa a cikin Ahkamul Janaiz mas'ala ta 121 yake cewa wa yajuzu ziyaratu qabri man mata ala ghairi islam wa yajuzu ziyaratu qabri man mata ala ghairi islam lil ibrati faqat ziyartar kabarin duk wanda ya mutu ba akan musulunci ba domin daukan izina yana halatta. Kamar misali, mutum ya ziyarci kabari na wani kafiri ko makwantan kafirai, mutum ya ziyarci wannan makabarta domin daukan izina, shine mutum ya lura da cewa dai shi dan adam duk kai kawon shi ne, kamar yadda Hausawa suke faɗa ƙarshen adaiwa ƙasa, domin ka tuna makomar ka lahira. Wannan ba laifi mutum yana iya ziyara ko da makabarta ce ta kafirai, amma ba za ka yi sallama ba in za ka shiga makabartar tasu, kuma ba za ka yi musu addu'a ba, kuma kai ma ba za ka yi wata addu'a ga kanka, iya abinda za ka yi kawai domin ka ɗauki izina ne. Kamar yadda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisi, na faɗa cewa zaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kabra ummi, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa, fa baka wa abka man haulahu, manzon Allah ya yi kuka ya sa jama'ar da suke tare da shi kuka. Fa kala, sai manzon Allah yake cewa da su, ista'azantu rabbi azza wa jalla fi an astaghfira laha fa lam yu'zani, yake cewa na nemi izini a gun ubangiji na mai girma da daukaka game da roƙa ma mahaifiyata gafara, yace fa lam yu'zalli, ba a bani izini ba. Manzo Allah ya nemi Ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi izinin ya roƙa ma mahaifiyarsa gafara, Ubangiji ta'ala ya hana shi. Sai yace wasta'azantuhu fi an azura qabriha fa adinani, na nemi ya bani izinin na ziyarci kabarinta, Ubangiji ta'ala ya bani izini. Don haka sai manzon Allah ya ce fazurul qubura fa innaha tuzakkirul maut, manzon Allah ya ce ku ziyarci makabarta domin ziyarar makabarta na tunatar da mutum makomarsa lahira. Wannan hadisi shine dalilin da yake tabbatar da halaccin ziyarar kabarin wanda ba musulmi ba, kamar yadda anan inda a ce mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan musulunci ta mutu, to Allah ba zai hana shi ziyara wannan roƙa mata gafara ba, saboda shi roƙon gafara, roƙa gafara ga bawa ya ke banta ga wanda yake mumine, duk wanda ya mutu akan kafirci to wannan baya halatta a roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Yana raye ko yana mace, duk wanda ba musulmi ba baya halatta a roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wata'ala. In yana raye sai dai a roƙa masa shiriya, Allah ya shirye da shi, amma in ya riga ya mutu akan kafirci baya halatta a roƙa masa gafara. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul Tauba, ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annakum ashabul jahim وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرع منه ان ابراهيم لأواب حليم. Ubangiji ta'ala yace ma kana lin nabiyyi, ai bai dace ba ga annabi, wallazina amanu, da wadanda suka yi imani tare da shi, an yastaghfiru lil mushrikina, su roƙa ma mushrikai gafara, walau kanu uli qurba, ko da su mushrikan sun kasance ma'abuta ne, ma'abuta kusaci ne gare su, ko da ya kasance ɗan uwansu ne na kutu da kutu, ko da mahaifiya ce, ko da mahaifi ne, ko ɗa ne, ko jika, ko ɗan uwa, ko ma wane ne, ko mun kusacin ka da mutum, in dai ya mutu akan kafirci baya halatta ka roƙa masa gafara. Shine yace walau kanu uli qurba, ko da su mushrikan sun kasance makusantansu ne, min ba'di ma tabayyana lahum annakum ashabul jahim, bayan ya bayyana gare su cewa in mutane, ta inda ake gane dan wuta shine mutumin da ya mutu akan kafirci. Ubangiji ta'ala yace wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa adaha iyya, roƙon gafara da ibrahim alaihi salam yama mahaifinsa Ubangiji Ta'ala yace bai zamanto ba face game da alƙawari ne da ya masa, kamar yadda Allah ya ambata mana alƙawarin na Ibrahim a can cikin suratu Maryam, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Don haka sai ya cika da wannan alƙawari a cikin suratu Shu'ara, yake cewa waghfir li abi innahu kana minad dhalin. Shi ne Ubangiji Ta'ala yace roƙon gafara da Ibrahim alayhi salam yama mahaifinsa bai zamanto ba face game da wani alƙawari ne da ya masa. Falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi, lokacin da Ibrahim alayhi salam ya gane cewa mahaifinsa maƙiyi ne na Allah, tabarra'a minhu, Ibrahim alayhi salam sai ya raba hanya da shi. Lokacin da ya kirayi mahaifin, ya kiraye shi zuwa kaɗaita Allah a cikin ibada, ya gane cewa abokin gaba ne na Allah, tabarra'a minhu, annabi Ibrahim alayhi salam sai ya raba hanya da mahaifin. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake ce mana, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladhina ma'ahu idha qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum. Kamar yadda a can cikin suratu Zukhruf, wa idha qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi. Shine Ubangiji Ta'ala yace tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahun halim. Don haka a nan wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba akan musulunci ba ta mutu. An gane ko ta mutu ne akan kafirci. Don haka da ya nemi izini abin Ubangijinsa ne ya roƙa mata gafara, Allah ya hane shi. Sannan ya nemi a ba shi izinin ya ziyarci kabarinta, Ubangiji Ta'ala ya ba shi izini. Manzon Allah ya je ya ziyarci kabarin, ya yi kuka, jama'ar da suke tare da shi gaba ɗaya suka yi kuka. Wannan hadisi yana cikin Sahihu Muslim, yana cikin Sunani Abi Dawud da Sunani Nasa'i da Sunani Ibn Majah da Musnad na al-Imam Ahmad. Haka akwai hadisi na Buraida Ibn al-Husayb, Allah ya kara masa yadda, yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani bulaguro. A wata riwaya wannan bulaguro a yaƙi ne wanda yake na wanda fathu Makka a shekara ta 8. Shi ne yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka tare da mu a wani jeji, yake cewa mu tare da shi kusan mutum mahayi, kusan mutum dubu, sama da mutum dubu. A lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallar raka'a biyu, sannan manzon Allah sai ya fuskanto mu da fuskarsa, wa ainahu tadrifan, idanunsa na zubar rahawaye. Faqama ilayhi Umar ibn al-Khattab, Umar Allah ya kara masa yadda, sai ya tashi ya miƙe yace, ya rasulullahi fidaka abi wa ummi, yace zan iya ba da mahaifiyata da mahaifina domin na fanshi rayuwarka. Ya rasulullahi malak, yace ya manzon Allah me yasa me ka kake kuka? Kala sai yace, inni sa'altu rabbi azza wa jalla bil istighfar li ummi, yace ni na roki Ubangiji na mai girma da daukaka ya bani izinin na roka ma mahaifiyata gafara. Sai yace, falam ya azalli, bai bani izini ba. Don haka yace, fadama'at aynaya rahmatallahi minan nar, manzon Allah yace don haka idanuna suke zubar da hawaye don tausaya mata game da azabar wuta. Sai yace, wasta azantu rabbi fi ziyaratiha fa azinali, na nemi izini abun Ubangiji na game da ziyarar kabarinta, fa azinali, Ubangiji na ya bani izini na cewa in ziyarci kabarin. Sai yace, wa inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha, manzon Allah yace da na hane ku game da ziyarar makabarta, yace amma a yanzu kuna iya zuwa ku ziyarci makabarta. Sai yace, wal tazidukum ziyaratuha khaira, ziyarar makabarta ta dada muku alkhairi. Wannan hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Nasir Albani ya inganta shi. Hadisin yana cikin kenan Ahkamul Janaiz, asalin hadisin yana cikin Musnad na al-Imam Ahmad. Don haka dai a takaice waɗannan hadisai guda biyu suna fa'idantar da mu halaccin ziyarar makabarta ta waɗanda suke ba musulmi ba, amma domin wata manufa ɗaya-ɗaya, shine ɗaukan wa'azi. Mutum ya tuna makomarsa lahira, kenan ba za ka yi sallama irin yadda kake yi in za ka shiga makabarta ta musulmi, assalamu alaikum darul qaumil mu'minin wa inna insha Allah bikum lalahiqun, wannan ba za ka yi ba. Sannan kuma abu na biyu, ba za ka yi musu addu'a ba. Ba za ka yi musu addu'a ba, kawai iya ziyarar za ka yi domin ka dawo wa'azi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna dai cikin kitabul jana'iz. Wato mun tsaya ƙarshen hadisin Aisha, Allah ya ƙara mata yadda take faɗa cewa kufina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi thalathati athwabin bidin sahuliyatin min kursu laisa fiha qamisun wala imama. Muttafaqun alayhi. Wato Aisha, Allah ya yarda da ita, take cewa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama likafani a cikin tufafi uku, ko ka ce zani uku, bidin waɗanda suke farare kal sahuliya, wato sakar wata alkarya da ake kiranta sahul, min kurso, wannan zane uku kuma na auduga ne. An gane ko? Da auduga aka saka su, zane ne guda uku wanda yake sakar alkarya wanda ake kiranta sahul, tana daga cikin alkaryu waɗanda suke na Yaman. Wannan alkarya ta shahara game da saka tufafi, don haka tufafin da aka saka a can ake ce masa sahuli. Don haka a nan shi ne ya ce kufina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin sahuliya min kursu. Ta ce amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama likafani a cikin zani uku na auduga, kuma wanda yake sakar birnin sahul. Aisha ta ce laisa fiha qamisun wala imama, a cikin wannan likafani uku da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce ba riga balantana rawani, ba magana riga balantana rawani. Kenan don haka iya abin da yake likafani a sunnance zane uku ne, za a shimfiɗa su ɗaya kan ɗaya, sai a ɗauko gawar mamaci, gawa sai a dora ta akan wannan zanen, ya zamanto wannan zane uku gaba ɗayansa zai iya rufe gangan jikin mamaci gaba ɗayansa tun daga kai har izuwa kafa. Idan aka dora shi, shi zanen wanda yake na sama sai a kamo halshen shi wanda yake na dama, sai a lunka shi wajen hagu. Kenan kuma sai a kamo halshen na hagun kin, sannan sai a lunka. An gane ko? Idan aka kamo kenan halshen dama, sai a rufe jikin shi haka kenan, a janyo shi bangaren hagun, sannan na hagun sai a janyo shi haka, zanen na can ƙarshe na sama. Sannan na biyu shi ma sai a kamo halshen shi na dama kenan, a lunko shi wajen hagun, sannan sai a ɗau na hagun shi ma sai a lunka shi. Sannan shi ma na uku sai a kamo na can ƙarƙashin ƙasa kenan, sai a kamo harshen sai a na dama sai a lunko shi kenan wajen hagun, sannan na hagun kyan hannu sai a lunka shi. Can wajen kan sai a ɗaure irin yadda ake ɗaure bakin bahu, wajen ƙawafuwan shi ma sai a ɗaure, tsakiyar kuma sai a zarge shi. Idan aka shigar da shi cikin kabari, wannan kulli da aka yi a wajen kai da wanda aka yi a wajen kafa, wato sai a sunci. Wannan shi ne iya kaifiyar yadda ake likafani a shara'ance, ba maganar ai masa wani gyautu, gajeren wando, ai masa riga, ai masa wando, ai masa rawani, wannan duka baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma shi a kai likafani ya kai uku, wannan shi ne sunna. In aka sa ɗaya na farko wanda ya rufe gangan jikin mamaci gaba ɗayan shi, wannan an ba da iya abin da yake wajibi. To amma iya abin da yake sunna, wato ya kai uku. Kuma wannan ba bambanci tsakanin namiji da mace, ko yaro da babba. In mace ce ce ma likafani uku za a yi mata lifafa. Hadisin da ya zo na cewa diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an mata likafani a cikin zane, a cikin tufafi bakwai, na cewa an mata gyautu, aka mata riga, aka mata mayafi, sannan aka mata lufafa guda hudu kamar yadda malaman fiqh suke fada, kamar yadda yake cikin littafin Malikiya na cewa mace likafani bakwai ake mata, ayi mata zani, ayi mata riga, ayi mata mayafi, sannan ayi mata lufafa guda hudu. In namiji ne suka ce abin da yafi ayi masa biyar, ayi masa riga, ayi masa wando, ayi masa rawani, sannan sai a mishi lufafa guda biyu. Don haka a nan abin da muke so mu gane, Allah ba zai zaba ma manzansa face abu wanda yake fiyayye. Don haka iya abin da aka masa lufafa uku ce, likabani cikin zane uku aka ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama likabani. Aisha ta ce ba riga ba rawani a cikin wannan uku, kenan gaba ɗaya kawai zane ne guda uku, ba maganar dinke-dinke. Kawai iya abin da za a yi sai a yanki wannan kenan gefin likafanin, sai ya zamanto kamar shine a zargage yadda za a zargi, kenan tsakiyar jikin kuma ya zamanto shine abin da za a daure bakin wajen kai, kuma sannan a daure wajen kafa, shine iya abin da za a yi. Za mu tashi hadisi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa 'an ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه فأعطاه إياه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أهلكم أخاه فليحسن كفنا. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أهد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك. الحديث. رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن أسماء بنت قميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه. رواه الدارقطني. واتلقى عبد الله بن عمر الله إكار مسيد دانا فتاة لما توفي عبد الله بن أبي. Lokacin da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato lokacin da Allah ya masa rasuwa, jaa abuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ɗansa Abdullahi sai ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana daga cikin kenan manwa faqasmuhu Isma'ilihi, sunan dan sunan mahaifinsa ne, sunan mahaifin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, kuma sunan ɗansa Abdullahi. To lokacin da shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul Allah ya masa rasuwa shugaban munafikai, dan shi Abdullahi Allah ya kara masa yadda ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. فقال سيئتي دمزان الله صلى الله عليه وسلم أعطني قميصة أكفنه فيه يتي يا رسول الله بانت ريقرك واتونما مهيفين لكفني دهتا angane ko alqamis ita ce doguwar riga tun daga sama zuwa ƙasa shine ce ya rasulullahi bani rigarka wato nama mahaifina da kafani a cikin ta wannan ba yana nuna cewa dan ya jibinci lamarin mahaifinsa wannan iya wato soyayya ce wanda take a dabi'ance wanda Allah ya dabi'antar da dan adam an gane ku saboda Allah ya haramta ma muminai jibintar lamarin duk wanda ya kafirce masa ko mun kusacin sa da mutum sawa'an mahaifi ne ko mahaifiya ce ko ma wane kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun Ubangiji ta'ala ya ce ya ku muminai kar ku maida uwayenku da ɗan uwanku da danginku kar ku maida su masoya in har sun zaɓi kafirci akan imani duk wanda ya jibinci lamarinsu daga cikinku Ubangiji ta'ala ya ce su tabbata cewa waɗannan su ne azzalimai haka ubangiji ta'ala na faɗa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw azwajahum aw ashiratahum ubangiji ta'ala yace ba za ka samu wadanda suke imani da Allah da ranar kiyama suna soyayya tsakaninsu da wadanda suka saba ma Allah suka saba ma manzansa ma'ana waɗanda suka kafirce ma Allah suka kafirce ma manzansa sai yace walau kanu aba'ahum ko da sun kasance uwayensu ne aw abna'ahum ko ƴaƴansu ne aw ikwanahum ko ƴan uwansu ne aw azwajahum aw ashiratahum to dan haka anan soyayya ce wadda take ta dabi'a wadda Allah yake dabi'antar da bawa an gane ko amma ba jibintar lamarin mahaifinsa bane bai domin mahaifinsa ya kafirce ma ubangijinsa to shine anan ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi cewa manzon Allah ya bashi rigarsa wato domin ya ma mahaifinsa duk kafani tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa cewa rigata babu tsiyar da za ta kulla masa ba abinda za ta kulla masa ana neman albarka da abinda ya shafi jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan albarka ba wanda za ta amfana sai mumini to shine a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa a'tahu iyyahu manzon Allah ya dauko rigar ya meka masa domin ya je ya ma mahaifin nasa likafani wannan kuma sakayya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yama shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul bayan Allah ya karbi rayuwarsa manzon Allah ya sakauta mishi akan wani alkhairi da ya taba masa lokacin yana rayi shine a ranar yakin Badar an zo da fursuna ribatattun bayi na daga cikin su Al-Abbas ibn Abdul Muttalib amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zo da shi a tuɓe babu riga a jikin shi Ubay ibn Salul wannan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya dauki rigar shi ya bada aka sa ma Al-Abbas ibn Abdul Muttalib to wannan alkhairi da ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tufatar da amin sa to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya sakauta masa to kamar yanda akwai hadisi wanda a zahiri yana cin karo da wannan hadisin na cikin wannan Bukhari da Muslim bayan an shigar da shi ibn wannan shi Ubay wannan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul bayan an shigar da shi kabari maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da rigar sai ya ce maza a huddo shi aka huddo shi ya sa masa rigar sannan kuma aka maida shi aka binne an sa kenan kafin a fara zuba ƙasa manzon Allah ya iso ya dauko rigar ya zo da ita an gane ko aka huddo shi aka sa kenan mai yiwa kamar yanda malamai suka hada tsakanin hadisan maza Allah a farko ya ma Abdullahi alƙawarin cewa zai bashi wannan riga ya ma mahaifinsa da kafani maza Allah sai yi jinkirin dauko wannan riga har bayan an je makabarta an sanya shi cikin kabari ba a fara mai da kasa maza Allah ya ce a fito da shi aka fito da shi maza Allah ya sa masa rigar sannan aka mai da shi shine hada kan da malamai suka ma hadisa sannan a lokacin nan bayan an zo an ajiye shi za a yi masa sallah maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce gaba zai masa sallah Umar Allah ya kara masa yadda sai janyo mayafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi yanzu sallah za ka yi masa alhali ka san da cewa shine yace kaza shine yace kaza shine yi kaza manzon Allah yace ya Umar kyalini Umar ya kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya wuce zai masa sallah har Umar sai ya janyo shi yace ya rasulullahi kar ka manta ba shine yayi kaza yayi kaza yayi kaza yanzu sallah za ka yi masa manzo Allah yace kyale ni ya Umar Umar ya saki manzo Allah ya wuce hallo da zai wuce hallo ya huzgo shi yace ya rasulullahi yanzu sallah za ka yi masa Umar da kansa yace wallahi sai da na ringa mamaki irin yanda na samu karfin hali da jur'a a wannan lokaci na ringa janyo manzon Allah nake cewa ya rasulullahi yanzu sallah za ka yi masa bayan manzon Allah ya masa sallah ya gama kai tsaye sai Allah ya turo sako sakon na cikin suratul tauba ubangiji ta'ala ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun Ubangiji ta'ala ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan karka koma yin sallah ga ɗaya daga cikin waɗannan munafikai idan ya mutu har abada waɗannan munafikai da Allah ya zana maka akwai wanda Allah ya bayyana masa kusan mutum 80 da wani abu dama Allah ya faɗa walau nasha'u la araynakahum fala araftahum bi simahum wala ta'rifannahum fi lahanil qawl dan haka Allah ya bayyana masa kusan mutum 80 wanda manzon Allah ya faɗa ma Huzaifa ibn al-Yaman manzon Allah ya nuna masa asiri ne tsakanin shi da shi wanda Umar Allah ya kara masa yadda ya ringa kai kawo wajen Huzaifa yake cewa ya Huzaifa shin a cikin wanda manzon Allah ya zana maka ina ciki Huzaifa ya kyale Umar Umar ya sake koma ya Huzaifa a cikin waɗanda manzon Allah ya zana maka ina daga cikin su a ƙarshe Huzaifa ya ce masa baka ciki ya ce amma daga yau ya ce ba zan tsarkake wani ba domin asiri ne tsakanina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ire-iren wannan munafikai su ne Allah ya hali manzonsa ya ce wannan dai an gama wala tusalli ala ahadin minhum mata abada ɗaya daga cikinsu idan Allah ya masa rasuwa kar ka koma yi masa sallah har abada wala taqum ala qabrihi kuma kar ka tsaya akan kabarinsa an gane ku domin kenan binnewa ko kuma yin addu'a saboda wannan nassi ne wanda yake tabbatar da haramcin musulmi ya halarci jana'izar duk wani kafiri ko mun kusacin shi da shi sai dai in babu dan uwan shi kafirai waɗanda za su kai shi su binne kai kuma dan uwanka ne na kusa ba wanda zai ji kunci jana'izar shi in banda kai to anan kuma ya zama wajibi akan ka kaje kai rani ka binne shi kamar yanda lokacin da Abu Dalib Allah ya masa rasuwa Aliyu ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi amminka mushriki Allah ya masa rasuwa manzon Allah ya ce ma Aliyu je ka kai rami ka binne shi in ka binne shi ka zo ka faɗa mu Aliyu ya je ya binne mahaifinsa bayan ya gama binnewar ya dawo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ma Aliyu je kai wanka kaga Abu Dalib wan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah bai halarci jana'iza ba kuma ko gaisuwa ta aziya manzon Allah bai ma Aliyu game da mutuwar mahaifinsa da haka Allah ya ce wala taqum ala qabri ay lidafni aw yid'i kar ka tsaya
kar ka koma tsayawa akan kabarin duk wani wanda ya kafirce ma Ubangiji domin binnewa ko kuma yi masa addu'a. Sai ya ce innakum kafaru billahi, ya ce domin sun kafirce ma Ubangijinsu, wa rasulihi sun kafirce ma manzansa, wa matu wa hum fasiqun, sun mutu halin suna marasa da'a ga Ubangijinsu. To dan haka shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada rigar, manzon Allah ya ce wannan riga fa ba abinda za ta amfana masa, saboda shi kabari farkon masauki ne daga cikin masaukai na lahira. Iya abinda mutum ya shuka a rayuwarsa ta duniya shine zai iske anan. Wannan kuma kunnuwan ne jakan suna bayi kamar yadda Hausawa suke faɗa. In ma ya kasance dausayi daga cikin dausayi na aljanna, ko ya kasance kuma rami daga cikin ramuka na wuta, Allah ya kare mu. Shi ne a takaice kenan anan. Wannan hadisi kuma yana nuna halaccin yi ma mutum likafani da tufafi wanda yake musta'amal, ma'ana tsohon tufafi wanda an sa an yi amfani da shi, kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rigar shi ce wanda yake sanyawa ya dauka ya bada aka masa likafani. Kamar yadda kuma hadisi ya gabata na wanda ya fado daga kan raƙuminsa ana tsaye a Arafa, wuyan ya karye, Allah ya karbi rayuwarsa, manzon Allah ya ce ku wanke shi da ruwa da ganyen magarya, sai ya ce wala tuhanniduhu wala tuhammiru ra'sa, sai ya ce wa kaffinuhu fi thawbayhi, manzon Allah ya ce kar ku rufe masa kansa kuma kar ku shafa masa turare, manzon Allah ya ce ku yi masa da kafani a cikin tufafinsa guda biyu kenan, zanen shi wanda yake jikin shi da mayafinsa. Manzo Allah ya ce domin a ranar kiyama za a tada shi yana mai labbaik Allahumma labbaik. Wannan hadisi yana tabbatar da halaccin yi ma mutum da kafani a cikin tsohon tufafi kenan in har ba a samu sabo ba. Sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, yake faɗa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ilbasu min thiyabikum albayada, manzon Allah ya ce ku sanya farfaro daga cikin tufafinku. An gane ku? Ku sanya fararen tufafi a takaice kenan, ku sanya launi wani, ku sanya tufa wanda wato shine ce ilbasu min thiyabikum albayad, ku sanya fari wato daga cikin tufafinku. Idan za ku yi tufafi na sawa, manzon Allah ya ce ku yi fararen tufafi. Yin fararen tufafi wannan sunna ce mustahabba, kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana umarnin cewa mu yi farin tufafi kenan, kaya waɗanda suke na sanyawa su kasance fararen tufafi. Sannan sai ya ce fa innaha min khayri thiyabikum, manzon Allah ya ce domin wato fararen kaya suna daga cikin fiyayyin tufafinku ku mu'minai, suna daga cikin kenan fiyayyin tufafinku. Duk a tufafin da mumini zai sanya babu fiyayyen tufafi sama da tufafi waɗanda suke farare. Yana daga cikin hikima shi mumini tsarkakekke ne, duk wani abu wanda yake na datti na kazanta wannan bai dace ba da mumini. Don haka fararen tufafi duk wani abu wanda yake na datti yana saukin bayyana a jikinsa. Don haka aka fi son fararen tufafi da zaran wani abu ya taba su zai iya bayyana, kenan shi kuma mumini daman da tsafta aka sai shi. Kuma sannan fararen tufafi suna daga cikin hikima, kaya ne waɗanda suke ba sa ɗaukan zafi musamman in ya shafi kuma cewa auduga ce. To shi ne annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ilbasu min thiyabikum albayad, manzo Allah ya ce ku sanya farfaru daga cikin tufafinku. Sai ya ce fa innaha min khayri thiyabikum, domin farin tufafi manzo Allah ya ce yana daga cikin fiyayyun tufafinku. Sai ya ce wa kaffinu fiha mautakum, manzo Allah ya ce kuma kuma mamatanku likafani a cikin tufafi wanda yake fari. Kenan sifa da launi kenan na likafani, ana buƙatar likafani ya kasance fari. In har ba a samu farin tufafi ko baki ne ana iya ma mutum likafani, amma sharadi ya zamanto ba a samu fari ba. In an samu fari shine ya fi dacewa, idan ba a samu fari ba a koma wani irin yadi ne, koma wani irin kala ne ana iya ba mutum likafani. da haka anan manzon Allah yace wa kafinu fiha muftakum wato kuma mamatan ku lakkabani a cikin farin tufafi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato da farin tufafi aka masa lakkabani kamar yadda hadisi ya gabata kenan sunna ce kauliya fi'iliya haka aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lakkabani a cikin farin tufafi kuma haka yace mana muyi shine yace wa kafinu fiha mautaku manzon Allah yace kuma mamatan ku lakkabani wannan bayani ya gabata cewa asali game da lakkabani da turaren da za a shafa ma mamaci da dawainiya ta janaiza gaba ɗaya daga cikin dukiyar shi za a dauka in ba yadda halin da za a iya masa lakkabani a cikin dukiyarsa ba yadda abin da za a masa lakkabani to ya zama tilas akan wanda ciyar da shi da shayar da shi ta zama wajibi ma'ana ƴan uwan shi na kusa kenan su ya zama wajibi su masa lakkabani in su ma ba su da hali sannan wannan kuma ya koma kan hukuma dole ne za ta ma duk wani mamaci wato lakkabani shine yace wa kafinu fiha mautakum wato kuma mamatan ku lakkabani wato a cikin fararen tufafi dan haka a takaice wannan hadisi iya abin da yake nuna mana wato shine mustahabbancin yi ma mamaci lakkabani a cikin tufafi waɗanda suke farare kamar yadda yace ku sanya farin tufafi domin farin tufafi yana daga cikin fiyayyen tufafin hukumomi ne sannan sai yace wa kafinu fiha mautakum wato kuma mamatan ku lakkabani da shi dan haka zaka gane kasashen da suka yi mu fahimtar addini kamar misali kasashen Larabawa wannan fararen tufafi kamar matsayin doka ne ma a cikin wannan kisa galibi saboda anan umarzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni cewa farin tufafi sune fiyayyen tufafi daga cikin tufafin mu tufafin da yafi dacewa kenan mutun ya saka a jikinsa sannan hadisi na gaba hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kaffana ahadukum akhahu idan ɗayan ku zai ma dan uwansa lakkabani manzon Allah yace fadyu hasin kafana wato ya kyautata lakkabanin sa in har zaka ma dan uwanka lakkabani to ka kyautata menene kyautatawa anan wato shine ya kasance sabo an gane ko inda hali kenan ka sayi sabon tufafi ma'ana ai masa lakkabani ba tsoho ba yana daga cikin kyautatawa kenan ya zamanto sabo ne shine yace idza kaffana ahadukum akhahu idan ɗayan ku zai ma dan uwansa lakkabani faliyu hasin kafana manzo Allah yace ya kyautata masa lakkabani kenan wajen ainihin lakkabanin ya kasance sabo ne wajen sifa wato ya kasance kuma fari ne sana yana daga cikin kyautata lakkabani kenan kai masa uku wanda yake shine a sunna in kai masa daya ka bada wajibi amma abinda ake so kai masa uku kamar yanda aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da lakkabani wato a cikin zani uku a takaice ni waɗannan hadisai guda uku gaba ɗayan su suna nuna wato sifa da kaifiya ta yanda ake yin lakkabani wato sannan kuma da shi ainihin lakkabanin menene ya dace kenan ya dace a yi wanda yake na auduga kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na auduga ne aka yi masa kuma fari kuma sannan lakkabani guda uku kuma sannan ya kasance lakkabani ne wanda yake sabo ba tsoho ba sannan hadisi na gaba hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda na faɗa كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلاء أهل في ثوب واحد وتمزع الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي يا كنهدا متنبيو دقشكين شهيدي ولن دسكينا يا كن أهل مزع الله يا كنهدا سأجكين زني هدا أي مسل الكفر متنبيو يا كنهدا قاوابيو أجكين زني هدا أساسو على ديس ko kuma kamar yanda yace min qatila ubud ba biyun ba ake hadawa ma'ana zane ɗaya ake tsagawa sai a ba mutum biyu lakkabani da shi kamar yanda wasu malamai suka bayyana ma'anar wannan kenan gaba maimakon kowane mutum ɗaya za a yi masa adda zane guda to manzon Allah sai ya hada mutum biyu sai ya yi musu kuma sannan yana daukan ma'anar a hada biyu kenan a yi musu likabani a cikin zane guda wannan yana nuna kenan halaccin in kamar misali gawa ta yawaita likabani yayi karanci to anan ana iya ma mutum biyu da kafani da zane guda kowa dai bakin dan gwalgwalo kenan a tsaga kowanne a dan nade shi da shi kamar yanda a nan kenan zane guda ne akan tsaga shi tsakiya wato sai a yi ma mutum biyu da kafani da shi maimakon kowane mutum ɗaya da zane guda za a yi masa shine a nan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kasance yakan hada mutum biyu daga cikin waɗanda suke shahidai na uhudu manzon Allah yakan musu likabani fi thawbin wahid wato a cikin zani guda kuma ya kulu sannan wajen binne su sai manzon Allah ya fada ayyuhum aktharu akhdhan lil qur'ani a cikin su wani ne yafi dan uwansa yawan wani abu wanda yake na alqur'ani ma'ana haddace wasu surori na alqur'ani wai yuqaddimuhu billah manzon Allah sai ya gabatar da shi wato a kushewa ma'ana lutan kabari idan aka ce Allah shine lutu da ake yi a cikin kabari a bango wanda yake na alqibla saboda shi sifar kabari wanda ake kiran shi Allah domin kabari ginin kabari kala biyu ne akwai Allah sannan akwai ash-shak idan aka ce Allah idan aka yi katar rami haka sannan bangon na alqibla sai a yi lutu haka a rarike kenan bango wanda yake na alƙibla idan aka sanya mamaci aka zira shi kenan sai a sanya shi cikin wannan lutu wanda yake na bangaren alƙibla sannan sai a kawo tuballa ma'ana burgina sannan sai a kare sannan sai a sanya ƙasa sannan shi kuma ramin kuma sai a maido ƙasa a rufe kenan shi mamacin yana bangaren bangon wannan kenan lutan kabari bangaren alƙibla wannan shine sifar kabarin da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah shi kuma na biyun shine ake kira ash-shaq idan aka yi rami babba a tsakiyar shi kuma sai a yi karamin rami shine ake cewa uwa da diya kenan idan aka saka mamaci kenan cikin wannan rami sannan sai a jera burgina haka sannan sai a sanya kasa a rushe shine anan kenan ake sanya itace idan an sanya itace sannan sai a shimfida tabarma a sama sannan sai a maida kasa wannan shine ake kira da ash-shaq to anan idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai hada mutum biyu a cikin kabari kamar yanda ya aikata a yakin Uhud sai manzon Allah ya tambaya wane ne yafi yawan haddace wani kaso daga cikin alqur'ani idan aka nuna masa manzon Allah sai ya gabatar da shi kenan a lutan kabarin sai ya sanya shi sannan kuma shi wanda yake biya masa wanda za a hada su abin ne sai a sanya shi shi kuma daga baya sai ya ce walam yugassalu shahidai na uhudu ba wanda aka yi masa wanka walam yusalla alaihim kuma ba a yi musu salla ba ba a wanke su ba a musu salla ba da jininsu aka binne su kuma da tufafinsu wanda Allah ya karbi rayuwarsu da su aka binne su kuma da jininsu kuma ba a yi musu salla ba a takaice wannan hadisi yana nuna mana halaccin wato shine yi ma mutum biyu likafani a cikin zane guda kenan in har yayi karanci kenan abu yayi karanci asali kenan kowane mamaci a yi masa likafani da zane wanda yake babba guda uku kenan wanda zai rufe dukkan jikin shi gaba daya in yayi karanci kenan ana iya yin haka kuma zane biyun kuma zane ɗayan ana iya hada gawa biyu a sanya su ciki a nade kamar yadda wasu malamai suka ce wannan shine ma'anar hadisin a hada mutum biyu a cikin zane guda kenan sai a lullube su amma wannan sai in da larura gawawwaki sun yawaita kenan kuma likabani ya yi karanci kamar yadda kuma asali haramun ne a hada mutum biyu a cikin kabari guda abin ne sai in da larura larura a nan domin kasancewar an gama yaki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi yawan su suna da rauni ga gajiya ta yaki kuma ga gawawwaki sun yawaita kusan mutum 70 ga wurin da suke wuri ne wanda yake haƙo wanda yake yana da tauri dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a ran nan sai rangwamen cewa akan hada mutum biyu sama da biyu manzo Allah yakan hada su a cikin kabari guda abin ne amma kafin ya binne sai ya tambaya wa yafi yawan haddata alqur'ani wanda ya haddace wasu surori masu yawa kenan shi ake gabatarwa a lotan kabarin sannan kuma a sanya wanda yake biya masa sannan a sa wanda yake biya masa to wannan yana kasancewa lokacin da gawawwaki suka yawaita a cikin hali wanda yake na yaki ko kuma wata alloba Allah ya kare mu lokacin da mutuwa ta yawaita to wannan ana iya hada mutum biyu mutum uku a cikin kabari guda abin ne amma asali bai ya halatta sai inda larura shine anan yace Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan hada mutum biyu daga cikin shahidai na Uhudu a cikin tifafi ɗaya manzon Allah ya musu da kabari sannan sai ya fada lokacin da za a shigar da su cikin kabari sai ya ce ayyuhum aktharu akhdhan lil qur'an wane ne daga cikin su yafi yawan haddace wani abu na alqur'ani idan an nuna masa fa yuqaddimuhu fillah manzon Allah sai ya gabatar da shi a cikin kushewar walam yugassalu wato ba a wanke su ba micece hikima na cewa abin ne su da jinin su da tufafin su domin wannan wani matsayi ne na daraja wanda za su tashi da shi a ranar kiyama domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa a ranar kiyama duk wani shahidi da fagen daga zai tashi launin jin da rauninsa manzon Allah ya ce ya fi danyantaka kamar yadda yake a rayuwarsa ta duniya launin manzo Allah yake cewa launin jini ne yace amma ganshin karshen almiski ne dan haka manzo Allah yace kar a wanke jininsu a bar su da tufafinsu sannan yace walam yusalla alaihim kuma ba a musu sallah ba daman ita sallah da ake ma mumini idan Allah ya masa rasuwa shafa'a ne ceto ne ake nema masa a gun ubangiji cewa Allah ya gafarta masa zanubansa ya yi masa rahama to shi shahidi tuntuni wannan gafara ya same ta ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana farkon abinda Allah yake ba shahidi da zaran jinin shi yayi tsartuwa dukkan zanuban shi gaba daya Allah yana gafarta masa illa kawai abinda yake kan shi na haƙƙin jama'a an gane ko shi kadai ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai yafe masa amma duk wani zunubi tsakanin shi da Ubangiji tun Allah ya gafarta masa dan haka manzo Allah ya baya musu sallah haka dan ake binne su ba tare da an yi musu sallah ba saboda tuntunin Ubangiji ta'ala ya gafarta musu karamcin da Allah ya musu ya wadatu ba sai an yi musu sallah ba tare da cewa akwai hadisai waɗanda suka zo na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma wasu daga cikin shahidai na Uhud sallah irin su Hamza to wannan hadisi yana nuna halaccin ana iya ma shahidi sallah ana iya yi masa sallah amma yi masa sallah ba dole bane ba kamar yanda yake da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya binne shahidai ba tare da an yi musu sallah kamar yanda yake cikin wannan nassi dan haka malamai suka hada kan hadisan shahidan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma sallah yayi ne domin ya nuna halaccin yi ma shahidi sallah rashin yi kuma wannan yana nuna yi ma shahidi sallah ba dole bane dan haka ana iya binne shi ba tare da an yi masa sallah yana daga cikin waɗanda ba yi musu sallah ba dole bane yaro karami wanda bai balaga ba shi ma in ya mutu wanda yi masa sallah ba dole bane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan sa Ibrahim lokacin da Allah ya masa rasuwa yana da wata 18 haka nan aka je aka binne shi ba tare da an yi masa sallah ba sannan hadisi na gaba hadisin Aliyu Allah ya kara masa yadda yake fada naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada la taganu bil kafan manzon Allah yace kada wato ku zurfafa ku tsadada an gane ko kar ku zurfafa wato game da kafan sai yace fa innahu yuslahu la taganu kar ku tsadada an gane ko minal mughala ne ba min al-gulu bane in aka ce al-gulu wato shine zurfafawa an gane ko kenan shi sai ka ce la taglu kar ku zurfafa kamar yanda yace kul ya ahlul kitabi la taglu fi dinikum shi kuma al-mughala ma'ana tsada da abu idan shine yace la taghalu bazan Allah yace kar ku tsada dafil kafal game da dukkafani ma'ana ku ce sai tabadi mai tsada wato za kuma mamacin ku dukkafani dan nuna alfahari da jiji da kai manzon Allah yace kar ku yi kar ku tsada da me yasa sai yace fa innahu yusrabu sari'an yace shi ba abu ne wanda ake sare shi ba dandanan dandanan ko kasa za ta cinye shi ya koma kasa kuma matsayi ne aka zo wanda da mai kuɗi da talaka da mai mulki da wanda ba shi da mulki dukansu matsayinsu daya dukkanin da za a ma talaka wanda bai wuce ba turmi guda in ma yayi yawa wanda kwata-kwata bai wuce shi ka bakwai ba an gane ko to in sarki ya mutu shi ma haka za a yi masa in shugaban kasa ya mutu shi ma haka za a yi masa da mai kuɗi da talaka da wanda yake mai mulki da mara mulki duka daidai ne ba wanda za a ce a ai shadda za a sayo wanda take mai tsada a yi masa dukkanin ko ne aka masa ba fiye da zai kulla masa kuma abu ne wanda kasa za ta cinye shi dandana kenan to menene fa'idar a tsada da a ce a sayi tufafi mai tsada a yi masa to shine yace la taghalu ma'ana kar ku tsada dafil kafan wato game da dukkanin sai yace fa innahu yusrabu sari'an yace dandanan ba za a zare shi daga jikin mamaci ma'ana kasa za ta cinye shi tare da cewa wannan hadisi ne da'ifi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma asali game da dukkanin ba a tsada dawa iya abinda aka yi kamar yadda aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zani ne uku wanda yake na auduga sakar auduga da su aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan dan haka ba maganar cewa tunda mai kudi ne bari a yawaita ai masa kamar dukkanin guda 10 a kada lallabe jikin shi wannan duka baya halatta iya yanda shari'a ta tsida mu nan ya zama wajibi a tsaya kuma kar a tsada da a ce sai mai tsada za a yi masa irin yanda ake ma kowa saboda ba wani bambanci tsakanin mai kudi da talaka a can kowa iya abin da ya shuka a rayuwarsa shine zai iske a takaice kenan wannan hadisi ne ga ifi don haka Abubakar Allah ya kara masa yadda lokacin da ba shi da lafiya sai yake nuna wani zanen shi yace ai masa da kafani suke ce haba Abubakar wannan fa tsoho ne fa sai yake cewa mi rai ai shine yafi dacewa game da abu wanda yake sabo mi rai shine yafi dacewa game da abu wanda yake sabo shine Abu Bayyin yake cewa in ba dan shari'a ba ta yi umarnin cewa mamaci a sanya masa da kafani yace dai ma mamaci da kafani za a iya kirga shi na daga cikin hanya ta tuzartar da dukiya me yasa saboda daga an sa dan lokaci kadan idan aka zo babu shi kasa ta ci to dan ne kawai shari'a ta yi umarnin cewa amma mamaci da kafani sannan hadisi na gaba Aisha Allah ya kara mata yadda take fada take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada mata yace law mutti qabli yace na kasantuki inda Allah zai kaddara ki mutu gabani na kirgaye ni mutuwa manzon Allah yace na kasantuki yace wallahi da na wanke ki ni zan miki wanka wanda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida Aisha tana ciwon kai sai take cewa wayyo kaina manzon Allah yace a ni dai zan ce wayyo kaina ina ma a ce ki rigaye ni mutuwa na wanke ki na miki da kafani na miki sallah na kai ki na binne ki manzon Allah yake faɗa ma Aisha shine nan malam ya ciro hadisin manzon Allah yace mata law mutti qabli la gassantuki inda ki rigaye ni mutuwa da za ki rigaye ni mutuwa manzon Allah yace la gassantuki yace ni zan wanke tuntun wannan hadisi na tabbatar mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi labarin zai rigaye matar shi Aisha mutuwa shine anan yake guri yace law mutti qabli la gassantuki inda a ce kin mutu gabani na manzon Allah yace da na wanke ki wannan hadisi ne ingantacce kamar yadda al-Imam Ahmad da Ibn Majah su suka rawaito hadisin Ibn Hibban ya inganta shi iya hadisin abinda yake karantar da mu shine halacci miji wato ya wanke matar shi. An gane ko mutum yana iya wanke wato matar shi idan Allah ya mata rasuwa, kamar yanda annabi manzon Allah ya ce ma Aisha, inda Allah zai kaddara ki rigaye ni mutuwa, manzon Allah ya ce da na wanke. Wanda asali maza su suke jibantar wanki namiji, mace ko mun kusacinta da namiji to bayya halatta ta wanke shi in dai baligi ne. An gane mace ko danta ne baya halatta ta wanke shi. Tana iya wanke da wanda ya mata suna iya wanke yaro wanda yake kamar dan shekara 7 suna iya wanke shi, kamar yanda namiji yana iya wanke yarinya karama yar shekara zuwa 7 yana iya wanke ta. Amma asali maza su suke jibintar wanke namiji, kamar yanda mata su suke jibintar wanke yar uwarsu mace. Ko mun kusacin mace da namiji bayya halatta ta wanke shi, haka shi ma namiji bayya halatta ya wanke mace ko mun kusacin shi da ita, sawa'an mahaifiyarsa ce ko diyar shi ce ko yayin shi ce ko kanwar shi ce, baya halatta ya wanke ta. Sai dai tsakanin ma'aurata kenan miji yana iya wanke matar shi, kamar yanda anan nassi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana inda Aisha za ta rigaye shi mutuwa, manzon Allah ya ce da ya wanke ta. To haka hadisi na gaba, hadisin Asma bintu Umayis, Allah ya kara mata yadda, take faɗa cewa lalle Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam awsat an yughsilaha Ali radiyallahu anhu, wato ta yi wasiyar cewa idan Allah ya karbi rayuwarta mai gidanta Aliyu Allah ya kara masa yadda ya yi mata wanka. Al-Imam Ad-Darqutni ya rawaito wannan hadisi, a takaice shi ma hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Nasir Albani ya inganta shi. Don haka kenan ma'aurata miji yana iya wanke matarsa, hakan mace tana iya wanke mijinta. Kuma jumhurin malamai akan haka suke, iya waɗanda suka tafi akan cewa ko da ma'aurata junansu ba zai wanke juna ba shine al-Imam Abu Hanifa. Iya su kiyasi suka yi suka ce ai shi aure da sababin mutuwa yana datsewa, igiyar aure ta yanke, dan haka kenan babu wata alaka da junansu za su wanke juna. To illa kasancewar wannan nassi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya tunkuɗe wancan kiyasi da suka yi. Kenan wannan yana nuna miji yana iya wanke matarsa, ita ma mata tana iya wanke mijinta idan Allah ya masa rasuwa. Dan insha Allah ku za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.